sai na gaba annau rabi nau'i na hudu fi riwayatul hadisi cikin riwaya hadisi yace shaddada qaumin fi riwaya fa afradu wasu mutane sun tsananta cikin riwaya kuma fa afradu sai suka wuce gona da iri wata sahala akharuna wasu kuma sun yi sako sako fa farradu sai suka yi kuma su kasa suka yi sakaki fa qala ba'd mutashaddidin wasu masu tsananin suka ce la hujjata illa fi ma rawahu min hifzi babu hujja sai abinda mutun ya rawato daga hardashi an rawato wannan daga Abu Hanifa Allah radda shi da Malik da Saidalani Allah musu raham kenan wannan mutashaddidun ne cikin sha'ani wa buqala ba'dhum wasu suka ce yuzu min kitabati kitabihi ya halitta daga rubutun shi illa iza kharaja min yadi sai in ya huta daga hannun shi wa qala ba'dul mutasahilin wasu masu tasahulanci suka ce yajuzu ruwaya kenan na farko yajuzu min kitabihi illa iza kharaja min yadihi sai in lutahin daga hannun shi ya huta wasu masu sako sako suka ce yajuzu ruwaya min nuskhin ghayr muqabala bi usuli ya halitta ayi ruwaya daga nuskha wadda ba ai muqabala ta da asalin ta ba mun yi bayanin muqabala da asali rana ta faj'alhum alhakim majruhina hakim ya sanya su ya masu rauni ne wa haza kasir wannan mai yawa ne wa ta'adahu qaum min akabir ulama wa sulaha wasu diyawa daga cikin malamai sun aikata haka wa sawabu ma alayhi aljumhur yace magana mai inganci ta daidai ita ce abinda manyan malamai suke kai diyawan malamai wa huwa tawassudu bainal ifrad wa tafrih shine tsaka tsakiya tsakanin wuce gona da iri da kuma sako sako yace fa iza qama at-tahammulu wad-dabtu wal muqabala idan ya hada yayi tsaye da daukan ilimin hadisi da kiyayewa da muqabala da abin da ya gabata to yace jazatu ruwaya minhu ya halitta ayi ruwaya daga gare shi wa kaza in gaba anhu al-kitab haka illatahin ya bace iza kana al-galibu salamatuhu min at-taghayyur idan ya zama na galibi shine kubuta shi daga taghayyur yace wala siyaman balle in kana min mallahi khafa alaihi taghayyuru galiban in wanda ya kasance sauyawa shi batta boyuwa ne mafi yawaici annau al-khamis nau'i na biyar fi adabir rawi cikin ladubba na marawaicin hadisi yana da ladubban da ya kamata a ce an kiyaye yace ilam ka sani anna ilmal hadisi ilmun sharif ilmun hadisi ilmi ne mai daraja yunasibu makarimul akhlaq ya dace da manyan dabi'u masu kyau wa mahasinu shiyama da kyakkyawan halaye wa huwa min ulumul akhira ilmi ne na lahira zalla bai da alaka da duniya fiqihu malaman hadisi tana kiran da malaman fiqihu malaman sha'anin duniya su kuma nasu ilmin lahira ne saboda malaman hadisi su ne suke kula malaman fiqihu su ne masu kula da arme da ciniki da saidawa da kaza duka wannan lamarin duniya ne ne su ce musu kuje ku sha'anin duniya jidda ilimi ne yace faman hurimahu hurima dukkan ilimin shi ko ilimin hadisi muktasar ne kawai akan lahira yace faman hurimahu hurima khairan kaseeran duk wanda aka haramta mushi an haramta mushi alheri mai yawa duk wanda bai cikin daliban ilimin hadisi ya san cewa duniya gaba ɗaya yayi asara ba karama ba wa murrizqahu ma ahsunun niyya duk wanda aka azurta shi da kyakkyawan niyya faqad nala ajalan kabiran ya samu lada mai girma fa alamu inhu tasihin niyya mu'anihi duk wanda ke gogege niyya da ilimin hadisi to wajibi ne ya gyara niyya saboda girman darajar wannan ilimi wa ikhlasu hay tsarkake niyya wa tadhhirul qalbi min al-aghrad ad-dunyawiyya ya tsarkake zuciyar shi daga wasu bukatu na duniya min riyasa na shugabanci aw talab mal ko neman dukiya aw ghayr zalika ko wani abun wannan min ma la yuradu bihi wajhullah wanda ba dan Allah ake yi ba malamin hadisi da mai neman hadisi wajibi ne sa wannan akai ilimin hadisi ilimin lahira ne duk wanda ya kasance ba dan Allah yake yin shi ba to zan gani bai mai kewa akan shi kamar yadda muka faɗa rana to suka ce ilimin hadisi ilimi ne mai tankade yana tahiya yau da gobe sai ya tankade masu shi ahalin shi ya bar wanda ba shi bai zubda su sune matsayin dissa Sufyanu Sauri yake cewa kana rajul iza arada an yatluba alhadisi ta'abbara qabla zalika 20 sana mutum a cikin mu ya kasance idan zan nemi ilimin hadisi sai yayi ibada ta shekara 20 yana tawassuli da ita Abu Muhammad ibn Khallad yake cewa al-mustahabbu lil-mutasaddili isma'il hadisi an yabluga 50 abinda yake mustahabbi ba wajibi ba ga wanda zai kai gaba da ilimin hadisi in ya kai shekara 50 li'anna intihaul kuhula dan ita ce karshen shekaru na gwarzo wa fi hayy sami'ul ashad a cikin ta ne karhin mutun ya cika ya zamana ya cika karhin shi daga 50 abin da ya gaba karhi ragewa ne yake komai ragewa ne yake har zuwa karshe akan inda za a je lahira amma daga daya har zuwa shekara 50 ba daya duka wannan karhin karuwa ne yake kuma gamuwa ne yake kala yake cewa walaysa bi munkarin an yuhaddisa an indastifa'il 40 ba abun ki bane wai a ce ya bada hadisi a shekaru 40 li anna haddul istiwa dan saboda shekaru ne na cikar daidaita istawa wa muntahal kamal kuma ita ce daidai guri na abun nan na kamala shi yasa annabawa suna 40 ake ba su abun nan annabci saboda hadi ne na al-istiwa wa ankara al-qadi iyad amma qadi iyad yayi inkari al-ibn khallad zalika wannan magana ta ibn khallad yace li anna jama'atun min as-salaf nasharu ilman la yuhsa wa lam yablughu zalik yace saboda jama'a da dama na salaf sun watsa ilimi mai yawa wanda shekarun su basu kai haka ba kamar su al-imam malik mu shekaru suna nawa suka yi ta bada ilimin hadisi kuma ilimin su ya cika duniya yace wal haqu annahu mata hatija ila ma indahu istihabba lahu at-tasaddi yace magana mafi inganci wadda take ita ce gaskiya cewa duk lokacin da aka buƙaci abin da ke gare shi na ilimi to an so gare shi ya beka kan shi ga wannan in ya bada ilimi yace li nashrihi fi ayyi sinnin kana dan ya watsa wannan ilimi cikin kowace shekaru ne yake da yace kamali ko shafi'i wa gairuhuma kaman malik da shafi'i da wasun su wa mata khushiya alaihi alharam duk lokacin da aka ji tsoron tsuha wa takhalid da takudawa to amsa ka anil tahdisi ya kame bakin shi game da bada hadisi in tsuha ka tsuha sirru cewa to waye tsayar bayani bakin shi ya fasa bada hadisi dan kauce kuskure tsuha arda ce ta samun kuskure yace wayan bagi Allah ya hadisa ya kamata kada ya bada hadisi bi hadratu man hu aula minhu in an samu wani wanda yake ya hi shi cancanta cikin ilimin lisinnihi wa ilmi dan shekarun shi da ilimin shi koda wajen ilimi sun zo daya to kuma a majalisin shi ya hi shi shekaru to ya gabatar da mafi shekarun wa gairu zalika da ma wani wannan wakili wasu suka ce la yuhaddisu fi baladin fihi man hu aula minhu kai bada hadisi a cikin garin da wani wanda ya hi shi wai za tulima minhu to amma in yana bada hu ake ne amma ko ya hi shi ilimi amma kuma bai bada shi sai ya bada wai za tulima minhu ma ya alamuhu aula minhu idan wani ya nema wajen shi wanda ya san cewa akwai wani wanda ya hi shi arshadahu ilayhi ya nuna mishi wani ya zo dalibi yana mishi kallon cewa babban malami ne yace mishi cewa na taho neman ilimin hadisi wajenka to he ya nuna mishi a ilimin hadisi je ka wajen wani kawai kuma wannan shine adalci yace li anna dinu nasiha dan addini nasiha ne wala yamtana min tahdisi ahadu li adam sihatini yace hi kada yake ba ma kowa hadisi dan rishin kyakkyawan niyya shi yace wani da wani saboda dan duniya suke dan neman shugabanci bana ba su ba a kyale su fa innahu yurja lahu tasihuha ana mishi kyauta ta zatan a gaba zai gyara niyya kamar yadda muka faɗa ilimin hadisi gyarawa yake a gaba zai ta jin hadisan da suke tsoratarwa game da muguwan niyya da zabura su game da ikhlasi zai sa shi yi ikhlasi yace wali haris ala nasharihi yayi kwadayi akan watsa ilimin nan wayabtagi jazil ajrihi ya nemi kyakkyawan gwabin lada cikin wannan lada ne ba karami ba watsa ilimin hadisi shi yasa duk wanda kaga Allah ya bashi zaka ga yafi kowa kwadayin ya bada shi yafi wanda yake ba ma kin yayi su kwadayin ya ba su saboda sanin wannan da yayi wai za arada hudura majlisit tahdisi idan yayi nihin zawa majlisin bada ilimin hadisi ta tahara yayi tsarki yayi arwalla wa tatayyaba kuma yasa turare wa sarra halihiyatu ya sarce gemin shi summa yajlisu mutamakkinan bi waqari zamna wani guri cikin nutsuwa fa in wajada ahadun rafa'ahu zabarahu idan ya samu wani ya daga murya to ya mishi kyare shi ya mishi tsawa saboda bai kamata ba ilimin hadisi a rika daga murya kamar da malik yake yi cikin majalisin bada hadisi ya haramta ma kowa ya daga murya kawai a saurara duk wanda yake yayi wata magana ya daga murya to kawai mishi magana ya mishi ya kyare shi ya mishi fada hisan hannu kuma wannan shine ladabin hadisin na annabi ake kallo ba girman ka ba ba girman mutunan ba kamar yanzu a zamanin mai zamanin mutun ne yazo sarawan ilimin hadisi ya bar salula tana ta ƙara tana ta abun ne a mishi magana a ce kai wani kashe salulan wannan aibatawa a kira shi da sunan shi shi ya dace saboda girman annabi ake kallo magana annabi ce ake sauraro wannan ba an ce ba a kyale shi ai kara a kawai a nuna mishi cewa kuskure ne kawai tsaida shi magana girman annabi ake kallo ba magana cewa an maka kaza ba to haka ake so haka nan yana shige da huce yana yawan ka duk wani abu so ake ya samu nutsuwa a samu shiru kuna ga darasin da muke karatun nan ta ba zama ba da karatu salula a kunni banna ma manta daga nazo farkon abin da zan fara yi sa ta cikin mada'abi ne da ko kira kai ba ya shigo ba ko kira kai ba ya shigo ba dan ka a samu dauka hankali to shi malamin yayi kokarin kiyaye wannan kuma a samu wani dan zalunci ya bar tashi tana kara ya zalunci mutane ya bata musu in kai tayi kara ko kuma ka shiga wani tashwishi asara cikin ma wasu mutane ya dauko bayani kan wata gaba ana cikin yi daga an samu tashwishi kuma in ya komo yayi wani zance ya tsaida ya maka tsawa ya komo to wannan kuma ka bata musu wancan gabar da ya faru sai dai ma ya kama wata daban yace wa ruwa zalika kulluhu an Malik, duk wannan an rawaito daga Malik Allah mashi rahama. Wa kana yakrahu an yuhaddisa fi tariqi, Malik yaki ya bada hadisi cikin hanya. Aw huwa qa'im, ko yana tsaya musta'jil, ko yana gaugawa. Shi yasa Malik duk lokacin da aka taho aka misallama cewa wasu masu neman ilimi ne suka zo, ya tambaya, ya tura yarinya ta tambayo neman ilimin na hadisi ko na fiqh. In sun ce na hadisi ne, ya san shirin da zai mishi. In sun ce kuma in ka zo fatawa ne, in ya taho ya same ka bakin kofa, kace mishi wani hadisi ne nake tambaya akan shi, ce bari ar wallahi mu tai masallaci ba a tsaye ba. Magana Annabi ta hi karhim, in baka ita a tsaye ko a gaugauce ko a wuce haka, kai ar wallahi in je in yi ar wallahi in sa kaya in sa turare saboda wannan tambaye ta ka, mu je mu zamna. Wayu kubiru, kaga daga nan ya ba ma mutunan muhimmancin girman daraja Annabi tun daga nan. Yace wayu kubilu alal hadirin kulluhum idza amkana, ya fuskanto huska shi ga masu sauraron karatun wanda suka halato dukkansu in hakan tana yiwuwa. Wala yasrudul hadisa sardan, kada yi ta zubo hadisai. Wala aidurku ba'dhum fahamahu, yadda wasu basu iya fahimta, ya rika tsayawa yana bayani dalla dalla yadda masu karama fahimta ma za su fahimci me yake nihi. Wayaftatu majlisuhu, ya bude majlisin su, yaktumuhu, ya rihe shi bi tahmidillah, da godiyar Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a yaliku bil hali, da addu'a da ta dace da halin da ake ciki, yayi addu'a saboda ana kyautata zatan karbawar addu'a a wannan majalisi. Wa yanbaghi lil muhaddis al arifa, ya kamata ga malamin hadisi masani, aqdu majlisin li imla'il hadisi, ya kulla wani majlisi na shibta ta hadisi. Fa innahu a'la maratibir riwaya, shine mafi girman martaba ta riwaya. Al-imla yana shibta ana rubuta dan saboda malaman hadisi huffaz ne. Malaman hadisi mun gani cewa Ahmad ibn Hanbal na aika sauti yadda yake bayanin ya har da ce hadisi miliyan guda. To wannan ana so ya kasance malaman hadisi maharadata kamar su su zamna sun su sa majlisi na tilawa kawai. Na tilawa kawai malan kamar yadda gardawa suke da Qur'ani. To haka magabata suke da hadisan Annabi alayhi salatu wassalam. A zamna kawai tilawa ce, ya sa majlisi duk Alhamis ko duk Juma'a ko duk kaza, kawai wuni za a yi ɗaliban hadisi su zo suna tilawa. Kuma wancan lokacin Allah ya azurta su da ɗalibai masu himma, masu kwazo, masu yawa kuma dandazo, in za su ba da hadisi gari masallacin Juma'a bai amsa, a gari ba a samu wata saha. Mafi abin mamaki na karanta cikin majalisin wani malamin hadisi wanda ya dai a huta daji, mutum 30,000 suke halartawa, wanda mutamakkinun ne cikin fannin kowa da alƙalami da tawwada, kawai yana zuba har da ana rubuta, yana tilawa ana rubuta. Shi ne ake kiran da shi al-imla, amali fulan, zaka ji ana ce amali ibn Hajar, amali al-Jarjani, amali fulan, zan sabko wani daga cikin amalin aika muku gani. Kawai amali shi ne abinda shibta yayi ta yana yin har da ana rubuta, yana tilawa. Yadda malaman Qur'ani suke sa lokaci Qur'ani ba zaka bar shi ba, dole sai kana ta mutaba shi da bibiye shi kullun. To haka nan su ma malaman hadisi mahardatan suna sa majlisin da zasu zo su zamana kawai tilawa ce, na tilawa ce, tilawa ta huta hankali, wanda hadisai dubunnai ake abun nan. Na karanta cikin wannan sauti wani yake cewa ya zamana da Al-Sufyan Sauri ne, ko Sufyan bu yana cikin su biyu dai na manta, yake cewa a majlisi daya hadisi 300,000, tilawa hadisi 300,000, a zama ɗaya ba a tashi bai gusa ba. To wannan duka kyakkyawar himma da niyya da kwazo, sanin daraja abun. Wani sai yi mamaki, rikin sanin muka daraja abun ne yake sa muke mamaki, amma su bai ma ci abun mamaki ba a zamaninsu. Sun san cewa kyakkyawan ladan da suke nema wajen Allah, sun san abun da suke nema. Shi yasa ko yanzu ma ga duk malaman da suka san daraja abun, suka san kima abun, bai sha musu kai ba rishin mai da hankalin da ake wajen sauraro ko wajen zawwa ko wajen ba, sun san wa suke ma. Allah kake ma baka kallon wani, kawai abun da kake ma Allah da ya baka ladan shi, kuma ladan shi dama bai sa sharadin ba, sai wani ya abun nan, wani ya amfana karuwar ladan ne. Na gaba yace annaul sadis, nau'i na shibba fi adabil dalibul hadis, can baya dalibul adabur rawi, malamin hadisin ake ni, nan kuma dalibun hadisin. Yace yajibu alaihi, ya wajaba gare shi shi dalibin hadisi tasihin niyya, kyautata niyya, wata haqiqil ikhlas, ya tabbatar da ikhlasi. Yasa wannan adabu dalibul hadis sun sa shi a cikin muzakkarar mutasanul ula, farko shi ya kamata dalibi ya sufanta tun da farko ma. wa yabtahil ila Allah yayi ta kuka zuwa ga Allah fi tawfiqi roƙon Allah wajen Allah mashi tawfiqi da dacewar tasiri ya sauƙaƙe mishi wannan ilimi saboda ilimi ne mai daraja wa ya akhuzu nafsuhu bil akhlaqil mardiyya kuma ya azama kanshi dabi'u halaye nagari wal adabus niyya kuma da ladubba masu daraja masu haske ladubba ake so na kirki da ya zama daga an cewa na dadabin hadisi ne ko malamin hadisi ne to a halayen shi da mu'amala shi da mutane a fahimci haka nan kin ba zama da mu'amala ta jahilai da inda ta malami duk daya fa an sufyanu sauri ke cewa ma a'lamu amalan afdal min talabil hadisi liman arada Allah bihi ban san ba wani aiki a duniya gaba ɗaya na ibada da jihadi da kaza ban san ba wani aikin da ya kai lada gami da neman ilimin hadisi ga wanda yayi dan Allah waqtul fi zamanin da zai suhu fi sama'u sabi malamai sun yi sabani cikin zamanin da kamata yaro ya saurari hadisi faqila 5 sunin suka ce shekara 5 waqila wasu suka ce 4 sunin shekara 4 wa alaihi istaqarra amrul mutaakhirin malaman karshe na ilimin hadisi kamar da na faɗa kowane fannin idan wasu abubuwa mutum bai san su wani zai yi kawai can mutaqaddimin mutaakhirin abu ne shi ma da ka'idar shi daga farkon malaman hadisi zawwa yan shekara kaza 300 ko 400 ko 500 shi ma an yi sabani wajen haddade sunu al-mutaqaddimun daga 500 abin da yayi ba ya taho zamanin zawwa su ibn hajar da makamantan sunu al-mutaakhirun sannan sauran kuma a kira su da mu'asirun na zamani wa yaktubuna ibn khamsa ana rubuta hadisi ga dan shekara 5 sami'a wanda yaji wa liman dunahu hadara aw uhdira da wanda ke kasa da shi ya halato ko an kawo shi yace wai da ta ya fara shi dalibi bi sama'i arja ishi khibaladihi da sauraron mafirin jayin malaman garin shi isnadan wa ilmi wajen sanadi da ilimi wanda yake girman sanadi kuma shi fahimtar ilimin hadisin shi ya kamata kaje ka fara wajen shi ne shi ya san martabakar da darajar da ya kamata ya fara maka da ita nace wali addi zakatul hadisi ya rika bada zakar hadisi wali azum shaykhahu shine in ka karanta kai ma ka bada shine wanda daga cikin magabata yake cewa ku da daban hadisi ku rika bada zakar shi kowane hadisi 10 a bada guda in ka karanci goma wajen malamin ka ta yi kokari ka samu wani ka bashi guda yace wali azim shaykhahu ya girman malamin shi fa iza faza bi fa'idatin arshada ilayhi ya rika girman malami kuma in ya samu wata fa'ida ya nunar da mutane gairahu min talaba wasu daga cikin dalibai ya ce musu ga wani malami can wa ana samun ilimin hadisi kaza bura ka samu kai fa in ka fa innaka tamana al-ilm zalika lu'um boye wannan mugun hali ne kuma lu'umci ne shu'umci ne wala yamna'u al-haya kenan duk inda ka samu kaga cewa lalle wannan majalisin na karatu muna fa'idanta to yi kokari ka jayo wasu haka ake so a ilimin hadisi dan yaduwa shi ake so ba boye shi ba nace wala yamna'u al-haya wal-kibr fil akhdh mimman dunahu kada kumiya da girman kai sa hana shi daukan ilimi ga na kasa da shi sunnan aw nasaban aw manzila ko shekaru ko daraja ko kuma ace mu da shekara ta 50 zan tsaya wa dan shekara 15 ko 20 in nemi karatu wajen shi ko kuma ya kasance nasaba ga ce mu ɗan gidan sarauta ko ɗan gidan mawadata zan je wajen talaka ina neman karatu ya isa wanda a aikacen mutanen mu ne yanzu haka ne ba a baki bu su wada ba amma a aikacen haka ne yana ganin shi mai hali ne shi mai kaza ne bayyana lokaci wannan neman karatu na marasa aikin yi ne a gwamnatance su suna ganin makaranta Qur'ani ɗan badula ne ɗan zaman banza ne ɗan kashe wando ne suna nutsawa malaman Qur'ani in za a lissahin yanzu masu aikin yi malamin Qur'ani za a sa shi cikin ƴan zaman banza amma mushallaqal mai koyi ABCD su ne wannan ma'aikata ne na kirki a wajen gwamnati haka nan malamin Qur'ani wanda kashe lokacin shi a karatun Qur'ani marasa aikin yi ne suna tausaya mishi ma ya rasa abun yi shine malam Bello yawo a lokacin bahara aka ce mishi ya matsa musu da abun nan suka ce a kawo shi a bashi matsayi a cikin majalisi yan musu raddi yace tunanin ku rishin matsayi ya zani a majalisin wannan kujerar yace ni ba dan zaman banza bane wannan da yake gani yahiye mun kujerar Buhari wannan ilimin da nake bada kuke gani kana tunanin zaman banza ne ni da aikin yi na kaje ka ba wanda bai da aikin yi su a kwakwalwa su tunanin duniya gani suke bawan Allah rishin aikin yi ne yasa ya zamana kullun yana gaban mutane ya ba su karatu kullun wa'azi kawo ganin su rishin aikin yi ne tosayin shi suke yi su kuma ba san ba su ne abin tosai yace wali yasbir ala jafa'i shaykhi yayi hakuri akan wautar malamin shi duk abin da ya mushi na ba daidai ba ko kyara shi ko mushi wani abu to yayi hakuri wali atani bil muhimmi kawai kula da abu mafi muhimmanci na ilimin da yazo nema wa yuqaddimu fi zalika kulluhu sahihaini, gabatar da Bukhari da Muslim cikin wannan duka. Wannan ana magana dalibin da ya dace ya sa cikin summa baqiyatu kutubul ayyima, sannan sauran littattafai na magabata ka sunan Abi Dawud, kamar sunan Abi Dawud kamar yake fada majalisin mana hadisi, tsarin da nasa tsari ne wanda malamai suka aza shi, kuma shi yahi dacewa Bukhari, sannan kuma sunan Abi Dawud, sannan Tirmizi, sannan Nisa'i, sannan Ibn Majah, summa kutubus sunanul kabir bayhaqi, sannan kutubu as-sunanul kabir na bayhaqi. Yace fa inna la na'lamu mislahu fi babi, dan babu kamar shi a baban shi, sunanul bayhaqi al-kubra. Summa al-masanir, sannan masanir, ina cikin bahasi akan sunanul bayhaqi da musnad Ahmad ibn Hanbal da wasun su. Summa kutubul ilal, sannan littahun ilal kitabuhu littahin shi Ahmad kin. Ahmad yana da al-ilal wa ma'rifatir rijal wa tarikh, sai kitabu dar qudni shi ma kitabu dar qudni ilal dar qudni sananni, wa min at-tawarikh littatahan tarikh, ya karanta tarikhul bukhari, tarikhul bukhari. Malaman hadisi suna da fannin da ake cewa at-tarikh, at-tarikhul kabir na al-imam al-bukhari, at-tarikhul awsat na al-imam al-bukhari, at-tarikhul akbar wannan al-sagir na al-imam al-bukhari, tarikhul yahya ibn ma'in, tarikhul bagdad, tarikhul madinat, tarikhul ibn asakir. Duka wannan ba ha tarihi ba irin wanda muka sani abokin geography, ba wannan tarihin ba, tarihi na malaman hadisi da bayanin dabakakin su, da bayanin martaba su, da bayanin manzilar su, da bayanin ingancin su, ko akasin haka shine malaman hadisi ke kan shi da at-tarihi da Ibn Abi Khaisama, da tarihi na Ibn Abi Khaisama da mun kutubul jarh wa ta'dil kitabu Ibn Abi Hatim, wanda jiyan nan na hada muqaddima shi malam Muhammad zai hudo mana ita da sauran wancan littattafan, wanda wannan littattafai ne masu kima cikin al-jarh wa ta'dil. Ibn Abi Hatim ya rasu shekara ta 327 hijiri, yana cikin manyan mutaqaddimun, to yayi al-jarh wa ta'dil na marawaita, ya kawo marawaci ɗaya bayan ɗaya ya raunana da ingantawa. Wa min mushkil al-asma, daga cikin sunaye masu shakalar masu iskali littafin Ibn Makula. Wa ya'tani bi kutub gharib al-hadis, kuma ya kula da littafin gharib al-hadis da sharhu hukan su, bakin kalmomi na hadisi. Yace wa kullama marra bihi mushkilun bahasa anhu wa atqana, duk lokacin da yana karatun hadisi wata matsala ta gitto, wata kalma bai fahimce ta ba, wata ma'ana bai fahimce ta ba, ya tsaya yi bincike ya kware akan ta, dada ya wuce. Summa hafizahu, sannan ya harda ce wa katabahu, ya rubuta. Wa yatahaffazul hadisi qalilan wa qalilan, ana harda ce hadisi ne kadan da kadan. Wa yastaghilu bit takhrij, ya shagarta da takhrij wa tasnif, da wallafa wallafa idza ta'ahala lahu, in ya cancanci haka nan kin. Mu'taniyan bi sharhi, dan bai cancanta bannan da zai ta yi shirman da zai ta rubuta, ai dai badda wasu ma a ciki. Mu'taniyan bi sharhihi wa bayan mushkili, wani kamar misali ko yanzu buhus din da muke yi da rubuce-rubucen da muke, ba zancan dan mutun ya isa bane, ba magana isa cikin ilimin hadisi, kawai jami'in abinda magabata suka hada, din ka itibari da nura da abinda muke rubuta na bahasi, hidima ce ga littattafan magabata. Wannan hatta sinif, ana nihin kai kayi ibtikarin abinka ba tare da dogaro ga na kowa ba, illa iya ka mujarradin abin nan nakal a gurin da ya dace a yi shi. Wannan shi ake nihi, ba buhus ba, wannan buhus ba zancan ta'awul bane ba. Yace fa qallama tamahara ala ilmi alhadis man lam yaf'aluhu, yace mu'taniyan bi sharhi, ya kula da sharhi, da bayanin mushkili, da bayanin mushkil da itiqanin shi. Mu yanzu da zamanin computer, komai Allah kashi da sauki, cikin minti daya abin da ya shige maka zakka bincike shi ka samu fahimtar shi a cikin minti daya, a cikin ordinator ala sabili misal ka samu kalma guda daya, kalma guda daya wanda baka santa ba, sai kai koshin littafin hadisi guda 200 dukkan suka gami suka ce abu sakan kalma a cikin lokaci, cikin zama guda ka fita da natija mai kyau. Yace fa qallama tamahara ala ilmi alhadis man la yaf'aluhu, da wuya yake ku zama gwani cikin ilimin hadisi wanda bai yi wannan abubuwan ba. Yace wal ulama alhadis fi tasnifihi tariqan, malaman hadisi wajen wallafa shi suna da hanya guda biyu. Ajwaduha ala alabwabi, mafi kyan su shine akan babi, kama fa ala al-bukhari wa muslim, kamar da bukhari da muslim suka yi da sauran kutubus sunan, sunan abi da zaka ga cewa kitabu tahara babu kaza, babu kaza kalkashin shi, kitabu sala babu kaza, shine mafi kyau. Fa yadhkuru fi kulli babin ma indahu fihi, sannan sai ya ambaci kalkashin kowane babi abinda ke kalkashin shi. Wannan wani taimako suke ma dalibi, duk baban da kaga bukhari ko muslim ya ce babun fi kaza, kuma sai kaga ya kawo hadisi yake nuna maka wannan hadisin ga ma'anar shi, ya fassara maka ma'anar hadisin, kawo ga abinda yake nihi, shine babban hidimar da suke ma, suna kawo babban dauru wajen fahimta. Wannan sai ya sa mutun ya kauce istidlali wanda yake mummuna, kana bayani akan wata mas'ala da yawa zaka ji mutun ya kawo hadisi, hadisin yayi gabas shi yayi yamma, amma in yana karanta kutub irin wa'annan da wuya zai wannan shirman. asaniya na biyu alal masanid wallafa sa akan musnad fa yajma'u fi tarjamati kullu sahabiyyin ma indahu min hadisi sahihi wa dha'ifi ya rubuta tarjama kowanne sahabi hadisan shi sahihai da dha'ifai kaman musnad na al-imam ahmad kawai shi ya rubuta babu ahadisu abi huraira kawai ya kawo su ba ruwan shi da kan tsarki kan sallah kan zakka suke duk kamar ruwaya din abu huraira dubu da kaza sai ya gama su guri daya yaje zuwa ga na kaza dan ka shi ma da amfanin shi fiyace fa yuqaddam wa ala hadhihi tariqa yurattabu ala al-huruf akan wannan sai ya rattaba shi akan harufa duk wanda sunan shi ke fara da alif 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 ya fara da ba 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 ya fara aw ala al-qaba'il ko akan kabila fa yuqaddamu bani hashim ya fara da banu hashim summa al-aqrab fa al-aqrab sannan mafi kusanci ga annabi sai mafi kusanci wa qariya rattabu bi sabiqa yana iya jeranta su akan wanda suka rigaya fa yuqaddamu al-ashara ma'ana magabatan wanda suke sune mafiya daraja sai ya gabatar da al-ashara al-mubashiruna bil janna ya kawo hadisan su kamar da ahmad yayi summa ahlu badar sannan sai ahlu badar sannan hudaybiya sannan wanda suka yi hijira tsakaninta da fatahu makkah summa asagiru sahaba sannan kananan sahabbai summa nisa'u sannan sai mata yabda'u bi ummahatil mu'minin fara da kawo hadisan ummahatil mu'minin wannan duka abin da yake faɗa ga wanda zai wallafa cikin ilimin hadisi ne kuma abu ne wanda an riga an yi mu yanzu kawo kallo ne da karanta ya ce namu na gaba alqismur rabi kashi na hudu yace fi asma'ir rijal wa tabaqatul ulama cikin sunayen mazaje da kuma tabaka ta malamai sa'anu na malaman tasiri bizalika da abin da ke saduwa da wannan wal kalam fihi adaw 20 naw'an magana kan wannan 21 ne annawul awwal nau'i na farko ma'rifatu sahaba radiyallahu anhum sanin su waye sahabbai Allah musu yarda yace haza fannun muhimmun azimul fa'ida wannan fanni ne mai muhimmanci kuma mai girman fa'ida yu'rafu bihi al-mursal wal muttasil da shi ake gane mursal da muttasil in baka san ba cewa wani sahabi ne in yayyo ruwaya baka iya gane ya ce hadisin mursal ne ko muttasil ne wa qad sunnifa fihi kutubun kaseera an rubuta littattafai masu yawa mafi girman sa al-isti'ab fi ma'rifatil asab na ibnu abdul bar hafiz al-maghrib al-maliki alakin sha'anu ya zkur shay ma shajara bainahum sai dai sha'anin shi yana ambatar abin da ya faru tsakanin su wa bi hikayatihi da kuma albada labari da yake min al-akhbarin daga masu tarihi wa qad jama'a fihi ibnu al-asir kitaban hasanan jami'an ibnu al-asir ya kawo littahi kyakkyawa kuma wanda ya hada komai cikin sahabbai wa dabada wa ajada fi ya har da ya kyautata shi wa fihi fusul cikin wannan akwai fasali na farko muktilifa fi haddi sahabi an yi sabani cikin haddin sahabi wal ma'ruf inda ahlul hadisi abinda aka sani wajen malaman hadisi da wasu daga cikin malaman usulul fiqh anna kullu man ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa muslimun duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsayin musulmi shine sahabi qalahu al-bukhari fi sahihi haka bukhari ya faɗa cikin sahihin shi wa asnad al-khatibu khatibi ya kawo da sanadi daga ahmad ibn hanbal annahu qala yana cewa fi ashabin nabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sahiba husana aw shahar aw yawman aw sa'a aw ra'ahu fa huwa min ashabi duk wanda ya abuta da annabi shekara ko wata ko wuni ko sa'a ko ya ga annabi yana cikin sahabban shi a wajen wasu malaman usuli suka ce man talatu mujalasa ta wal tariqi tabi'i wal akhdh anhu sahabi shine wanda ya tsawaita yayi dogon zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan hanyar neman ilimi da kuma amsa a wajen shi ba wanda kawai zaman gari ya hada sau bai zama majalisin annabi bai da hadisi masu yawa daga sa'id ibn al-musayyib yake cewa man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake wanda ya abuta da annabi shekara guda au ga zaga zuwa ko yayi yaki guda da annabi wa huwa da'if magana ce mai rauni cewa he wanda yake shekara tare da annabi za ali sahabi sahabi ko he wanda yayi yaki magana ce mai rauni ba ta tabbata ba zuwa ga sa'id ma'ana bai fada ba babban malami ne malamin malik ne fa wasani nabi ashaba kulluhum udul musani cewa dukkan sahabbai adalai ne sawa'un la basul fitna amla didde ne sun cakuda da fitnan nan da ta faru tsakanin sahabbai ko kuwa bi ijma'u man yu'tadd bihi da ijma'in wanda ake daukan su malamai ko muslimai dan yan shi'a ba su ciki yan shi'a ba su dauki sahabbai ba cewa adalai ne duka suna sun zabu wasu sun ce adalai ne wasu sun ce kafirai ne ma wasu ma sun kira su da gumakka a wajen su su abubakar da umar gumakkai ne gumakkai ne ba ma kafirai ba idan kaga wannan shi yasa ce man yi utaddubihi wanda ake lissahi da su cikin malamai duk dai sahabbai gabaki ɗaya kenan shi yasa wajen dirasati ilmin rijal an kawo hadisi haddathana fulanin wa fulanin wa fulan anna annabi sallallahu alaihi wasallam kaza daga an zo wajen sahabi dirasatul isnad ta tashi ba zancan in bincika Abu Huraira siqa ne ko da'if ne ba zancan wannan mai zu wanda ya kasance ba ahlul fanni bane ana samu abuwa da dama na abun kumiya na abun mamaki tare da shi ala sabili misali jiyan nan akwai wani wanda cikin malamai ne yana kokarin liman nema kuma liman na ahlus sunna ne kokarin sa shi cikin majmu'a da jima'a yace mishi da Allah yayi kokari saboda na san bai diba karatu ya rika bibiya ɗaya bayan ɗaya wallahi zai samu fa'ida dan samu dan jarin da zai rika ma mutane wa'azi da shi amma yadda muka sani kawa uzuri yayi yawa shagali yayi yawa na duniya shagali yayi yawa na duniya wajen tumbu bude majmu'a nan ta Bukhari bai mutaba'a da sauran darussan da muke da ya bi su da an samu amfani har kananan littattafai ga su muna yi a ciki to yanzu je tambayi da mun wallahi tallahi abun akwai bakan tarai hadisi ne dauko shi a Bukhari a Bukhari ha hoton ya aiko mai yake tambaya wannan hadisin Bukhari ne ga yaroto shi sahihi ne abin cika mishi sahihi ne hadisin gashi a Bukhari har ya dauko hoton shi a safaha a cikin wannan Bukhari kuma wanda zai kasance liman ne a ce na irin wannan tambayar cewa hadisi a cikin sahihul Bukhari abin cika sahihi ne cikin malaman hadisi akwai abin da ke nuna cewa kawai magana yanzu a ce rawahul Bukhari wa huwa sahih duk wanda aka ji ya faɗi wannan a cikin ilimin hadisi mahaukaci yake daukan shi wannan kalmar da ya ƙara cewa huwa sahih kawai ka ce rawahul Bukhari an gama komai sabanin ka ce wa huwa sahihun ka ce wa huwa sahihur rawahul Bukhari in ka ce wa huwa sahihur rawahul Bukhari wannan hankalin ka yake nuna da sanin ka ga fannin muga fa'a jumla da take bambance tsakanin hauka cikin fannin da hankali cikin fannin in ka ce hadisun sahihur rawahul Bukhari wannan shine ke nuna cewa ka san me kake amma ka ce rawahul Bukhari wa huwa sahih wannan nuna hauka ne kenan kana nuna cewa yana buƙatar bincike yawa shine ba daga ibarak Abu Zur'ah Ar-Razi yake cewa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammin ati 1,410,000 min as-sahaba min rawa anhu sami'a minhu al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi Allah mashi rahama da jin kai jigajigai cikin ilimin hadisi wanda ba ayyo ba za a yi kamarsu ba yace wanda baban Ibn Abi Hatim yanda yake ta yawan sa'altu abi wa Abu Zur'ah sa'altu abi cikin ilalul hadisi Allah mashi rahama wanda yake ba mu tarihin shi da shi da baban shi a gidan Abu Zur'a da diyan shi da matan shi gaba ɗaya kawai ilimin hadisi ne abincin su kowa hafizi ne kuma kowa wannan abinci yake ba mu labarin cewa sha'anin shi da shi da baban shi abin mamaki ne da shi da baban shi cin abinci karatun hadisi suna yi suke ci lokacin nan ba zai tai abanza ba shi da baban shi za shi dushi ya dauki sahani in kaga ya komo kawai ya shiga dushkin ne ya koma hura yana hutawa su ci gaba da karatu ya zo ya shiga yana arwalla suna yi kuma haka za a haka rayuwa ta kare gaba daya sune jigajigai dutsi malaman Bukhari ne yake cewa Abu Zur'a annabi ya rasul Allah mushi sallallahu alaihi wasallam gami ya bar sahabbai 100,000 sahabbai 114,000 da 114,000 daga cikin sahabbai annabi ya bari wanda sun yi ruwaya sun jiyo daga gare shi waqtilifa fi arid abaqatum an yi sabani cikin matakin su waja'alahum al-hakim 12 dauka hakim ya sanya su dauka 12 da manyan sahabbai da kaza wajen martaba da daraja wai asaris na uku awwaluhum islama farkon su musulunci minar rijal cikin mazaje abubakar radiyallahu anhu daga cikin yara ali radiyallahu anhu daga cikin mata khadija daga cikin bayi zaidu daga cikin bayu kuma bayu abin nan mawali al-maula shine bawan da aka yanta shine zaidu Zaid ibn Harisa na Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin bayu kuma wanda suna cikin bautar su Bilal Allah ya rada su gabaki daya wannan shi yasa an ce wan farkon wanda ya musulunta a cikin sahabbai shine wani babu makawa sai an sa kaidin wannan cikin mata ko cikin maza ko cikin bayi ko cikin kaza in mutum bai fahimta da wannan ba sai ya samu rudu wani guri a ce Khadija ita ce farkon wanda ta musulunta wani guri a ce Abubakar wani guri kowanne ana nihin a mahallin shi wannan cikin yara wannan cikin maza wannan cikin mata wannan cikin bayi nau'i na biyu fi ma'rifati tabi'in cikin sanin tabi'ai at-tabi'i wanda ake cewa tabi'i kullu muslimin dukkan wani musulmi sahiba sahabiyan wanda ya gamu da sahabi wakila wancan ta'arifin sahabi na manta ta'arifi mafi inganci malam bai kawo shi ba shine cewa mallakiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata ala zalik wanda ya gamu da annabi yana mai imani sai da karin cewa yan mutu akan haka dan in yayi ridda ba sahabi bane ma'arifati at-tabi'i yace kullu musliman sahabi sahabiyan duk musulmin da ya gamu da ya hadu da sahabi ko ya mallaki yahu suka ce ya sadu da shi huwa al-azhar ita ce magana mafi inganci sahibahu kenan ya jima tare da shi laqihu kuma kawai gamuwa hakim yake cewa hum 15 dauka mataki matakin su wajen daraja guda wannan 15 ne cikin su man adraka al-ashara wanda ya gamu da abin nan al-ashara al-mubashiruna bil janna duka ya gamu da su daga cikin manyan tabi'a akwai al-fuqaha as-sab'a manyan malaman fiqh guda bakwai wajibi ne a san su cikin malaman Madina akwai Sa'id ibn al-Musayyab da Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar jikan Abu Bakar Siddiq ne da Urwa ibn Zubair dan Zubair ibn al-Awwam ne da Kharijah ibn wannan da Kharijah ibn Zaid ibn Sabit da Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba da Sulaiman ibn Yasar da wannan fuqaha as-sab'a ne a wajen manyan malaman Hijaz sune ake da an ce al-fuqaha as-sab'a sune wa'annan malaman cikin tabi'a wanda babu wanda yake su fiqh sune karshe cikin ilimi wanda yake su kawai sahabbai ne annau salis nau'i na uku fi tabaqatul ruwa cikin tabaqatan marwaita wa huwa fannun muhimmin fanni ne mai muhimmanci wa tabaqatu ibn sa'ad azimul fa'ida fi tabaqatu na ibn sa'ad yana da babbar fa'ida cikin shi yan uwa cikin ilimin hadisi wa malamin hadisi daga rayuwar shi har zuwa mutuwar shi sayyid tattafai da kokarin wannan kisa sai ya mutu bai cika burin shi ba akan sayyid tattafai in yanzu zaka zo ka kawo mini miliyan 10 in na shiga kantin kwari ba zan huto da ko dala ba saboda wannan fannunukan manya manyan littattafai wanda ana buƙatar su ana gurin su fanni 120 ha kuma kowanne fanni littattafai ne dubunnai a cikin shi ko ɗarin ra wa huwa siqa yace siqa ne lakinnahu yarwi an ad-du'afa sai dai yana ruwatawa daga masu rauni shi ibn sa'ad Allah mushi rahama wa tabaqa an ance a tabaqa al-qaumul mutashabihuna mutane masu kama da juna wa kada kununa min tabaqa sana iya kasancewa tabaqa guda bi itibarin an nura wa min tabaqa tayni daga wata tabaqa guda bi bi itibarin da wani itibarin daban ance sahaba kulluhum tabaqa in an dubi cewa suhubakin aka kalla amma kuma an shiga cikin su ma tabaqa ta su akwai tabaqa ta manyan tabi'a akwai tabaqa ta asharan washirun akwai tabaqa ta ashabul hudaybiya in wajen daraja aka kalla mushi ne yace wannan bayani sai annau'ur rabi'i nau'i na hudu cikin wannan fil asma'i wal kunna cikin sunaye da alkunya wa qad sannafa fihi ibn al-madini yayi wallafa cikin wannan al asma'u wal kunna summa muslim haka muslim yana da rubutu summa nasa'i sannan nasa'i sannan hakim abu ahmad da shaykhul hakim malamin hakim hakim bi ne akwai abu ahmad al-hakim akwai abu abdullah al-hakim abu ahmad al-hakim shine malamin abu abdullah al-hakim wanda yake mai tahin abin nan sahihaini summa ibn manda sannan ibn manda yayi rubutu akan wannan wa gairuhum da wasun su wal murad bi hazan nau'u abinda ake nihi da wannan nau'in bayanu ashab asma'u zawil kuna bayanin sunayen wanda suka shahara da alkunya misali abubakar ya shahara da abubakar wa sunan shi a bayyana maka haka cikin tabi'a wani ya shahara da abu fulan wa sunan shi na kirki na haqiqa dan wani guri sai a ambace shi da sunan shi a baddaka in ba a kira shi da abubakar amma wani ya ce haddasana ibn abi quhafa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala dan ba na abubakar kin ya shahara ba al-awwal na farko huwa aka samu kashi kashi ne na farko man sumiya bil kunya akwai wanda kawai sunan shi alkunya shine walaysa lahu sumun ghayru ha bayyada wani suna sai wannan kin ka ubay kama abi bilal al-ash'ari sunan shi ne kawai haka nan in kuma alkunya ce haka hasani nabi kawai wajen sunan shi uwayen shi kan kama cewa abu bilal kenan kawai haka ne sunan shi kuma shine alkunya kuma da ya tashi ya hida ya samu shi bilal kin nan ya tabbatar da gurin uwayen shi asani nabi mar'uf bi kunya wa lam yu'raf lahu hal lahu ismun amla wanda aka san shi da alkunya kuma ba a san ba shin yana da suna ko bayyada kama abi muwahiba maulane na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sani ba sunan shi ne ko alkunya ce haka asalis na uku malluke ba bi kunyati duka wannan littattafan fannin suke bincike su zurfa bincike kan wannan kama wancan littattafan da ya ambata malluke ba bi kunyati wanda aka mashi laqabi da alkunya shi wala husmun yana da suna ko kunyatun gairin ha kuma yana da alkunya wata wannan ka abi turab kama abi turab ali ibn abi talib abul hasan ake kiran shi wa hadha al-madkhal la yatamu bayan jami'il aqsam yace wannan dan karamin littafin baye wadatarwa mai bayanin dukkan kas nau'i na wannan nau'in fa kishi kishi na wannan nau'in wala sa'irul anwa'il baqiya fi hadha al-qism ko wasu nau'ikan da ma ba mu ambata ba kawai dan dasu ne dai an dakkwano maka in ka koma manyan littattafai kamar wa'annan zaka ga suna baka bayani yace falik tahir ala addiha mujmalan litanbih zan mu takaita akan zano su dan saboda kawai fadakarwa ba wai dan fanni ne dai ambata masu littattafai masu yawa annau'ul khamis nau'u nabiyar fi kunyati man urifa bismihi alkunyar wanda an san shi da sunan shi yana da sunan shi sunan shi yahi shahara amma yana da alkunya kuma muhazan nau'u diddu al-qana'ur rabi wannan kishiyan nau'i na hudu ne li'annahu fi bayani asma'i man urifa bil kunya cikin bayanin sunayen wanda an san shi da alkunya wa hadha fi bayani kunyati man urifa bismihi wannan kuma bayanin wanda an sa alkunya wanda an san shi da sunan shi aka san wancan ne kenan annau rabi akwai su diyawa sananu an kawo su cikin waccan littattafan fil alqab cikin laqabi annau saris wanda an san shi da laqabin fulan laqabin kaza ake kiran shi mukhtalif wal mu'talif wanda yake mukhtalif da mu'talif wa huwa fannun jalil fanni ne mai girma yaqabahu ja'alu bi ahli al-ilmi malami mugun abu ne a ce bai san shi ba wala sima ahli al-hadis balle malaman hadisi wa man lam ya'rifu kasura khadhu duwanda bai san shi ba kuskuren shi zai yi yawa wa ma ya'talifu fil khadhu wanda arbutu wa huwa shine wanda ya'talifu fil khadhu a wajen rubutu rubutu daya ne ayyattafiqu suratan a wajen sura daya ne wa yaxtalifu lafzuhu amma wajen lafazin ya saba sunayen malaman hadisi wanda a wajen rubutu da kallo a wajen khaddi zaka ga duk daya ne amma wajen lafazin ya saba ba mutun daya bane kamar sallam kulluhu mushaddad in an ce sallam dukkan shi da shadda ake rubuta shi sai guda biyar shine walid abdullah ibn salam as-sahabi abdullah ibn salam da muka sani baka ce ba abdullah ibn salam kana faɗi an san baka san fannin ba abdullah ibn salam bit takhfif da muhammad ibn salam shaykhul bukhari malamin bukhari da salam ibn muhammad al-maqdisi da salam jaddu muhammad ibn abdullah ibn salam al-jabba'i al-mu'tazili dan mu'tazila ne da salam ibn abil haqiq shima wannan huqai ko haqiq shima wannan malami ne wanda wannan guda biyar kin a cikin salam a cikin mazajen hadisi su kadai ake karantawa da salam babu tashdid guda biyar kin amma sauran duk inda kaga salam kawai da tashdid ne annau samin nau'i na takwas al-muttafiq wal-muftariq wanda yake ya hadu kuma ya rabu wa huwa muttafiq khatan wanda a wajen rubutu ya zo dai wa lafzan da lafazi wa yuftariq musammahu amma wajen ba da sunan ya sa sha bamban walil khadib fihi kitab khadib yana da littahi kal khalil ibn ahmad kama khalil ibn ahmad ma'ana mutun ne wanda marawaici ne na hadisi wanda sunan shi duk daya ne da sunan shi da na baban shi ya zo daya amma ko ba mutun daya bane yace kama khalil ibn ahmad sittatun guda shidda addakwai cikin kuma duka marawaitan hadisi ne suna ruwaya hadisi daga an ce haddasana khai kuma khalil ibn ahmad malamin lugha ko malamin hadisi ne shi yasa yana can yana nan an ce haddasana khalil ibn ahmad he an bincika wannan ne cikin shidda awwaluhum shaykhu sibawayhi na farkon su malamin sibawayhi annau tasi nau'i na tarama tarakaba minan nau'ani wanda ya hada daga nau'ikan guda bi dukan su wa huwa an yattafika asma'uhum shine wanda sunayen su zo dai waqtalifa asma'u abwayhim sunayen ma'aihwan su sha bamban aw ansabuhum ko nasaba su aw aka su ko kuma aka sun haka walil khadib fihi kitabun hasan khadib yana da littahi mai kyau cikin wannan talkhisul mutashabihi fi ar-rasmi sunan shi takaice wanda sunayen su yana rikicewa a rubutu yana kwatsewa a rubutu misalu kaman misalin da khadib ya kawo musa ibn ali da fatahu da fataha da wasadi bisa wannan yana da yawa musa ibn ali munura da kyau sai ko musa ibn ulayyi musa ibn ulayyi kaga in ba wasadi aka yi baka gane wato irin wannan wajibi ne wasalce su da muhammad ibn abdullah al-mukharrami bi dammil mimi da fatahil kha'i mukharrami kin ake nihi muhammad ibn abdullah al-mukharrami mukharrami wa kasir ra'i al-mushaddada mai ƙarhi muhaddisun mashahurun sananne ne malamin hadisi an nasaba shi zuwa makharam ce ta garin bagadada sai kuma muhammad ibn abdullah al-makharami makharami da fatahu da mim sukun al-kha'i wa takhfif ar-ra'i al-maftuha ruwa an rawani shafi'i shi dalibin shafi'i ne ma kaga in kaga abdullah ibn muhammad al-mukharrami abdullah ibn muhammad al-makharami dalibin shafi'i ne wannan ko yayi nesa ma da shafi'i kenan wannan a ilimin hadisi wanda yake sha'anin bahasi ya shahe shi dole ya san wa'annan annawul ashir nau'i na goma almutashabihun fil ism wa ismul ab wanda sun yi kama cikin sunayen su da sunan ma'aihi almutamayizun fit taqdim wa ta'khir amma ba dai bane wani ya riga wani zamani shine kamar alwalid ibn muslim da muslim ibn alwalid ba mutun daya bane shi wancan uban ne dan wannan kuma dan ne uban taqdim wa ta'khir wajen sunayen ba na zamani ba na uwa da uba na uban da dan sai annaul hadi ashar dukkan wannan malaman hadisi sun nura da wannan sun kayyade su wana da wana su suke da wannan sha'ani kuma fanni ne mai zaman kanshi kowanne ka shiga da littattafan shi na 11 man nusiba ila ghairi abi wanda aka nasaba zuwa ga wanda ba baban shi ba kama abi ubaydah ibn al-jarrah mansubin ila jaddihi ga kakan shi ne aka nasaba shi sunan baban shi Abdullah Abu Ubaida ibn al-Jarrah jarraqin ba baban shi bane kakan shi ne akwai su diyawa man nusiba ila ghairu abi akwai litahi guda litattafai ma akan wannan annau sani ashar nau'i na 12 an-nisabu al-mukhalifa li zahiriha nasabat da ta saba ma zahirinta an nasaba mutun ga wani abu amma ba hakan ake nihi ba kama abi mas'ud al-badri nazala badrun fa nusiba ilaiha wa lam yashhadu waqatuha sahabi ne amma ake kiran shi Abu Mas'ud al-Badri wanda bai sani ba sai ya ce ma'ana wanda ya halarci Badar bai halarci Badar ba yana aka yi ta ana nihin dai Badar guri ne garin su ne gurin ya zamana ake kiran shi da al-Badri ba dan ya halarci yakin Badar ba annau salisu ashara nau'i na abinna nau'i na 11 al-asma'ul mufrada sunaye guda daya wanda a cikin ilimin hadisi marawaitan hadisi gaba ɗaya shi ɗaya yake bai da takwara kaman misali shi ma akwai littattafai an wallafa kan kamar Jubayb shi ɗaya ne cikin ilimin hadisi bai da takwara kaga yana kama da Habib in ba a maka nukuta da wasali ba amma Jubayb yake annau'ur rabi ashara nau'i na 14 man zikir bi asma'in wa sifati mukhtalifa wanda aka ambace shi da sunaye da siffofi kala kala he ka kiyaye su zaka gane shine wane wa huwa fannun tamassul haja ilayhi ma'rifati at-tadlis fanni ne muhimmi wanda haja bukata tana son shi dan saboda san tadlisi wa sannafa Abdul Ghani Sa'id al-Misri wa ghayruhu Abdul Ghani ibn Sa'id al-Misri yayi wallafa akan wannan wanda wannan jiye a cikin makarimul akhlaq na so ma in taho da shi in bada misali akan shi nan manta shi Baqiyatu ibn al-Walid yayi haka a cikin hadisi na biyu cikin makarimul akhlaq yake cewa haddathana Abu Sa'id Abu Sa'id kina aka koma kasa wani rawi ne maturuk sai ya lullube shi cikin wata alkunyar da ba a san shi ba annau'ul khamis ashara nau'i na 15 ma'rifatul mawali sanin bayi wanda aka mawali wannan bararan bawa wa ahammu zalika ma'rifatul mawali al-mansubina ila al-qaba'il mutlaqan mafi muhimmancin wannan duk fannin da kaga sun kebance malaman hadisi sun yi rubutu kan shi yana da kawo babban gudunmawa cikin fahimtar fannin amma wanda ba ahli takhasus bane duk bayanin da za a bi gane me fa'idar abin mu mun san fa'idar wa'annan nake bahasi muke cikin fannin yace ka fulanul qurashi kama a ce wana al qurashi wai kunu maulan lahum kuma ya kasance bararan bawa ne a ce fulan al qurashi ba qurashi bane ana nihin bawa ne a cikin su aka yanta shi summa minhum maula ataka da cikin akwai bawa wanda an yanta da cikin su ma'ana maula wancan Al-Qurashi masalan wanda kawai na sabuwa ne ya zamna cikin sai dogon zama haka kiran shi daga cikin sa Al-Qurashi kamar yadda yanzu misali wani ya zo cikin bugaje ya zamna ya rayu da su tun yana yaro har ya girma har yake jin yaran nasu wanda ma bai san shi ba yana tunanin buzu ne amma an tashi a ce mishi wani buzu wanda ya san hakikar lamari ana nihin nasaba shi gare su dan ya zamna cikin su ba dan yana buzu ba asalin shi to shine wannan nabi kuma a cikin maula na yantawa wanda dan sun yanta shi ne su suka yanta shi a cikin ko maula al-islam na musulunci kama kal imam al-bukhari al-imam kama bukhari al-imam maula al-ju'ufin maula ne na ju'ufin wala al-islam walici na musulunci kakan shi ne aka walice shi wala na musulunci wanuhum maula al-halifa a cikin akwai maula na kulla kawance kama ibn anas al-imam kama malik ibn anas da yake ce mishi asbahi huwa wa nafaruhu mawali litayyim quraish bil halif mawali maulani na taimu quraish amma da kulla kawance kakannin sun kulla kawance da taimu quraish kabila ce ake nasaba malik zuwa gare ta ba dan yana ciki ba dan kakannin su asalin sun kulla kawance da su yace wa nau'ul sabi ashara nau'i na 15 ma'rifatul asma wal kunna